zuwa yan yara daga busauza mu daura mata na yin shara sarauniya ta sauka lubana baba busauke ciwon zuda muna harkaka garuwa ya sauka an yi baraka marka yanzu za mu shela kin zam sarauniyar Hausawa mata dauko shantu kai kalar wakar ku domina shaidar ku yan daura dukuna son bako an yi title yanzu ko ina ya wanzu ga mutane sun zo din shaida martabar Hausawa godiya gun sarki na daura babban zaki masu karfin mulki an kare martaba nan daura his royal highness kuma light in darkness Alhaji Dr. Umar Faruk Umar lafiya mai daura lafiya takawa masu babbar sanda sannu sarkin daura sarauniya lubuna nagodewa kai ka bada sarauta mun ga ta cancanta za ta haska kasar Hausa duka duniya ta yarda lubuna babbar kyauta sarauniya mai tsada ya bu Muhammad na busau haske da martaba ya sauka gaida sarauniyar kasar Hausa to yau amma ki ga takarda mu gaida sarauniyar kasar don masu kamar zuwa ake aika gaida sarauniyar kasar sai an taru ne ake jinka gaida sarauniyar kasar to ki mana murmushi farar giwa gaida sarauniyar kasar Funga sarauni ya mukeke da sarauni ya kasa to mun zo da waka lubuna mu yi mata tambarinta lubuna ta so yar amana lubuna masu ado da sarka lubuna ga asali da kima lubuna kuke yan tabawa lubuna sannu farar jakada lubuna mai lura da hanya lubuna mai kamshi da gawa lubuna to dai dai kitaka lubuna yardadda fada lubuna funga sarauni tana nan lai da sarauniyar kasar lale marhabun muke kin zo da sarauniyar kasar yara na tafi yau suna kalle da sarauniyar kasar yau mun kyale masu kokunta da sarauniyar kasar Hausa idan tana duba kwarjini ya mun daga nesa bakin da bakin sa da farin ya an diga zeba hancin talguna yayi kamar kara aka saga ke son kalla lubuna ba mu jin dadi inda baki zaburan sai wallahi ke kadai yau muke wa bege sarauniya ta kasar Hausa mun ji sunan ki mun yi tari kin kadai mana hura mun ga hoton ki yayi musi mun ga halitta akan ki an gama sura kawai ki yanga na shiga kalar ka sai ta da kunya lubuna mai kwarjini da haiba lubuna kyakkyawar dabi'a lubuna yara ku gaida dakta lubuna ganai yan jarida lubuna sun zo za ku gana lubuna kan wannan sarauta lubuna dole kike da sa'a lubuna ba guru da laya ke Allah ke baki sa'a lubuna sai addu'ar iyaye shine gatan masu da'a lubuna to ku goda kallar kasar Hausa ta hanci ta tausa kamshi ya ta shiga uwar mata lubuna sarauniyar kasar Hausa sarauniyar busau kalar baiwa nawi su a gaida mu bikin kyawa mun shiga da usayinki lubuna mun ga ado da mulki lubuna kika wani kwalliyarki lubuna dan wai gosu ganki lubuna yau an shirya doki lubuna daura za mu sauke lubuna nan kowa ya ganki lubuna ki mulki da kanki lubuna kyakkyawa da tsari lubuna to halinki jari lubuna mama kina da sirri lubuna boyayyen nasibi lubuna ajiya lubuna a yau muke nema sanya barin ciki ga Allah kuma sarauniyar kasar sa son daraja ga me da alfarma sarauniyar kasar na zo ki ji tambara nake ni ma sarauniyar kasar sa idan ta na duba kwarjini ya mun daga nesa bakin da bakin sa na kafari ya ande gazeba hancin talguna yayi kamar kara aka saga dede wadida alafanta aka gama fuska ke muke son kalla luguna ba mu jin dadi inda baki zamu rantse wallahi ke kadai yau muke wabege sarauniya ta kasar hau saman ji sunan ki mun yi tari kin kade mana hura mun ga hoton ki yayi musi mun ga halitta akan ki an gama sura kawai ki yanga na shiga kalar ka saita hajjaluguna ikon Allah daktaluguna kyautar Allah sarauniyar ku sau gaishe ki sarauniyar kasar Hausa to an baki an dada an kara an san ki ne da sarauta a san mutum a san cinikin sa in ya bari a san ya daina ko kasuwa a san dillali kama da wani batawa ne in ka ji wani baban zaba wani rago ya sa alkyabba wannan sai gida na sarauta daga diyan ku sai matan ku sai mu da ke taba muku waka haka to eh daktar luguna baba ku sau
daktar luguna baba ku sau
daktar luguna
haka ku gaishe da manyan mata
ya taluguna baba ku sau
sarauniya ta kusance
ya taluguna
sarauniyar kasar Hausa manya luguna
ya taluguna baba ku sau
matar malam Ibrahim
aka ya taluguna
sama
baba ku sau
malam Ibrahim Ridwan malam
ya taluguna baba ku sau
a gaishe da malam Allah kare girma Allah kare daraja Allah kare sutura sarauniya tace mu gaishe da mutanen nan a waka farko mu yi ta aziya Allah ka ji kan mahaifi ga sarauniya amin tabara lita alhaji Muhammad gusau ai da tijan arziki ne zan fara harke wayanta kowa ya san wannan ku gane alhaji Muhammad gusau Allah sarki rahama ka kara da tijan arziki gusau kowa ya yaba kokarin sa Malam Ibrahim Ridwan baban mu ina yabanka ango ga sarauniya sannu malam na yaba farjininka Malam Ibrahim Ridwan dattijan arziki ne miji ga sarauniya yanzu kaji ina buga tambarinka Malam Ibrahim Ridwan nazo ne ina kiranka Hajiya Aisha baba ku sau mamar mu ina kiranki Hajiya Aisha baba ku sau mamam mu ina yabanki mama ga sarauniya sanzo hajja Aisha kan kuwa ce kuwa abun maraya ga masu uwa ma ke uwa ce ai kuwa ta yi rana kin aimo sarauniya ce sarauniyar ku sau sarauniyar kasar Hausa diyar ke mama to Allah ya saka Hajiya Aisha baba ku sau nazo ne ina kiranki to mu je fada mu durƙusa duka mu cafa mu kara fadar daura idan sarki ne mai daraja da kima first class tun a datan mai tarihi zo ku duba mai martaba alhaji dakta Umar Faruk Umar ne sarkin daura muna gaishe ka muna cafa mu kara sarauniya ta gode Allah ku ya kara daraja sarkin kazinan gusau kai ma na yaba zamaninka sarkin kazinan gusau nazo in buga tambarinka His Royal Highness Dr. Ibrahim Bello na yaba ka sarkin kazinan gusau sarauniya tace mani in yabe ka yaya ga sarauniya nazo ne duka in sako ku yaya ga sarauniya nazo ne duka in yabe ku da fadi in sa da faraha faraha diyar amana yar albarka na gaida da Suhail dan amana Suhail gaishe gana mu Aisha Ilham na gaishe kira gaishe ki jirin sarauta Aisha Ilham a gaishe ki ya gun mu'min yar amana Ibrahim ma kadil yanzu na gaishe ka nazo in kara Ibrahim ma kadil sannu na gaishe ka jirin sarauta ya'ya kun sarauniya ta gusau na gaishe ku namu ya'yan sarauniyar kasar Hausa gaishe ku namu to sarauniya ne mun kwana Allah ya kare kima sarauniya ne bankwana Allahu ya kara daraja sarauniya ne bankwana Allah ya rike sarauta
ga sarauniyar kasar Hausa